da ayyashu wato shi wanda yanda ake fadarsa menene shine raqabu ayyashu ake kiransa akwai ayyashu akwai abbasu to akwai masu amsa ayyashu din a cike akwai raqabu ayyashu nul walidin raqabu wato wanda yake shi mai sirfani ne ma'anar raqabu mai sirfani mai yi wata fati zani mai sirfani wal himsiyu akwai kuma ayyashu mutumin himsa wato abul himsiyi aba halin kasancewar sa ba abul himsiyi ali ibn ayyash ali ibn ayyash dinnan wanda yana cikin malaman buhari shi ba ayyashu mahaifinsa yake amsawa haka nan kuma abubakar ibn ayyash ɗaya daga cikin masu ruwaya daga asim wato wanda da shi da hafsu ne suka yi ruwaya daga asim to wa amma abubakarin fa asimu nismuhu fa shu'batu rawihi al-mufarrad razu afrala wa zaka ibn ayyash abubakarin rira wa hafsu wa al-itqani kana mufarrala ko to akwai abadatu akwai ubadatu abadatu aba muhammadin mahaifin muhammadu shi abadatu ne muhammadu ibn abadatu al-wasi ba abadatu ba sauran ko duk ubadatu ne sannan akwai abu kaisin wanda shi ubadu ubadu ne ubadan ba ta shi tarshidi in kai aka ka shirya shine ubadan tarshidi in kai aka ka shirya bajala ta bana abada sun yi wa bajala ku da ɗan abada ta abada ku shi kuma wannan yake kaza abida tubna amri haka nan abida tubna amri shi ma da fata ra'ayi ne kayyida kaza kai kai dance shi haka ake faɗar sa abida tu ba ubaida tu ba walidu amirin haka nan amirun abida ta haka nan amir wato abida tubna humaydin abida tubna humaydin duk wa'annan abida tu ne da abin da ya zo a cikin sa da tafiye ko ubaidu ne ba abidu gaba daya a cikin buhari ba abidu sai dai ubaidu haka ma a muslim ba abidu haka na abu wadda ma ba wato abidu sai dai ubaidu kawai wadda dulkasimi akwai absaru ibn al-qasim wato akwai absaru akwai ambaru a sunaye to akwai masu suna absaru din wanda ba su haura wa ko guda ɗaya ne ma shine absaru ibn al-qasim to shi absaru ne ne sadusi ambaru ibn sawa'i sadusi ko shi ambaru ne ba absaru ba akwai uyenatu akwai utaybatu to akwai uye na tuwalu bizin da gidari Sufiyana mahaifin mutum mai matukar daraja shine Sufiyanu ɗaya daga gaggan malamai wato wanda shafi yake cewa in ba dan Malik da Ibn Uyayna ta ba ai ilimin Hijaz gaba ɗaya da an rasa shi wanda shi Ibn Uyayna ne yana cewa fati 198 wa Ibn Hisn akwai kuma sahabi Uyayna ta Ibn Hisn al-Fazari wanda shi wannan sahabi ne attabu meta ibn bashir al-jazari shine attabu ibn bashir wanda ake danganawa ga jazira ukailu kuma akwai ukailu akwai akilu akwai ukailu almajirin zuhuri wanda ɗaya ne daga cikin gaggan almajirin shi ibn shahabi zuhuri da sauran galibi wato akilu ne yake zuwa akilu yake zuwa amma shi wannan shi ne wato ukailu ibn sinani al-awaki afridi shi kadai ne ya amsa wannan sunan muhammad ibn sinani al-awaki shi kadai ne ya zo da wannan awaki da sauran da aufi ne ba awaki ba kariyu wa ibn abdi shi ne ibn abdi shaddidi ka faɗe shi da shadda kariyu ba kariku ba ne kariyu ne akwai kuma kariyu wanda shi kamar daga kariyu ne ake yin tafifin alhamza to shi ne za ta kashi wato babu kuma wata nusar akwai dai Ibn Sinan al-Awaki wal-Qari yushaddadu Abd Zakar-Sari akwai nusar da ta zo da haka Ibn Sinan al-Awaki wal-Qari yushaddadu Abd Zakar-Sari sai shi ne nusar wato da aka ce ita aka karanta ma game la mai ruga game littafin to ta shabu Ubaydullah Mutsi eh to anan ko eh an ce wai asalin nusar da aka karanta wajen malamin wajen shi Saudi wajen daukewa yi eh